Arewa International. Corona ma ya kushe rayuwa bata ban mamaki na kusa da kai shike zafi ya ga bayan kakarka tashi an sa corona ma ya kushe rayuwa bata ban mamaki na kusa da kai shike zafi ya ga bayan kakarka tashi sai ya faru tunani na ya faru wasu suna kuma sun ji mu gidan ka so gidan makaranta ne ina da labari wasu da yawa sun bani mamaki ashe so na duk a baki ne matsala da ta zo suka share ni kowa ya san da sani duk za mu fito kuma za mu fadi mun canza rawa mun canza kiti ta canza gida ta kwance zanta daraja aka daga wa fofoto an kama an kai kotun an daure Allah ya kwance ba dan shi ba da naza kushe rayuwa bata ban mamaki na kusa da kai shike zafi ya ga bayan kakarka tashi an sa corona ma ya kushe rayuwa bata ban mamaki na kusa da kai shike zafi ya ga bayan kakarka tashi sai ya faru tunani na ya faru wasu suna kuma sun ji mu shi ne zaka gano in baka da shi kuma zaka banu amanan kanta baro wasu ke mun koda ba ni gari kana ki na ban damu ba menene be faru ba wai an ce na ce ban damu ba wani aiki aka yi bisa kuskure tafiyan wani ai sai da tintibe suke ji ban kuma na take are are wada kanta wai ina take ku ga ya maza hannu na take 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 na take rayuwa bata ban mamaki na kusa da kai shike zafi ya ga bayan kakarka tashi an sa corona ma ya kushe rayuwa bata ban mamaki na kusa da kai shike zafi ya ga bayan kakarka tashi sai ya faru tunani na ya faru wasu suna kuma sun ji mu mun sha kukawa ke sambo Allah ne